Alibus Productions.
Abdul on the beat.
I don't make them, I just spend money. I no fake them, but I don't nani. Kumoko singa ni mabasa iya la sani. Then ni chere kena, I ba me iya zuya ni.
Mambo tuba sponu, baru kodi kama shala bandu. Na jine na vidu anu, si kata zika shema na kandu.
Mambo tuba sponu, baru kodi kama shala bandu. Na jine na vidu anu, si kata zika shema na kandu.
Ai wutan mu ba zai kasu ba kan har buri bai cika ba ina gajiya ni ban gaji ba ba mu zuwa in bai cika ba sun san fa gwaskan amma kawai san ki su yarda an san ki farkon karshe ai dole su yarda ashana amurza takadda an dai yawa kanka ka kwara kana gida ka kulle kanka freedom dina suke bukata acici acici ba komai a cikin shi shi sa kwakwalwa ya dode bai iya komai in barai ni ba
I don't make them, I just spend money I no fake them, ba are nani kuma ko sun gani ma ba sa iya latsani idan ni ke da kaina ai ba me iya juya ni
babo tuba su bandu baru kudi kama shala bandu na jina na vidu a hannu si kata suka she mana kandu
babo tuba su bandu baru kudi kama shala bandu na jina na vidu a hannu si kata suka she mana kandu
sun da tabara muke sun shala dogara yake in sha wahala a hanya haka muka dake gwamnati muka rike muka shige muka cike in kara karamin motsi international muke every single song we drop bro she giving I don't really care about them I'm just living and I'm just loving hustle 24/7 I'm always stepping to show that you know the levels are higher. God has done it already. Wherever they come to me, I'm ready. I got a lot of cash, everything steady. Never who get my to be my body. I don't make them, I just spend money. I know fake them, but I don't need it. Kuma ko sun gani ma ba sa iya latsani idan ni ke da kaina ai ba me iya juya ni
babo tuba su bandu baru kudi kama shala bandu na jina na vidu a hannu si kata suka she mana kandu
babo tuba su bandu baru kudi kama shala bandu na jina na vidu a hannu si kata suka she mana kandu
Alibus Productions.